sani'ina wa adana koge zambam na wasu sanya ruwan wata Allah ya zubo ruwa ku ce bana magon da mun shiri dan fasalema
hey sun yi bari bibi ta yi bari
wararan waratan
wai ya haka ne
wararan
aka yo haka ya aka yi
wararan waratan
magana muka ji kuma har ta wasu gari
wararan waratan
to ban ji fada wai ta kaure su ne su kai
wararan waratan
bana ellema Allah sarki to sun yi bari
wararan waratan
ne ma da nai lemar na ware ku yi mun guzuri
wararan waratan
tafi ya yau ta tafi sai gwamna aiki ya kai
wararan waratan
ne inuwa ya haya ikon Allah gwamna na gari
wararan waratan
ne mun shaida mun yarda dan ka cika alkawari
wararan waratan
kai wai ya haka ne
wararan
wai shin yaya aka yi na ce wai ya haka ne
wararan
kuma wai yaya aka yi
wararan waratan
wai ya aka yi
wararan
yan mata ya aka yi
wararan waratan
wai ya aka yi
wararan
matasa ya aka yi
wararan waratan
wai ya aka yi
wararan
dattawa ya aka yi
wararan waratan
to ya aka yi
wararan
yan yara ya aka yi
wararan waratan
duka sai suka ce min lema yau mata yi bari
wararan waratan
sha'i muka yi
wararan
sandan mun kai shafa'i suka ce mani sai gwamna haka dai
Yeah.